dalilin ɗaya da wato ta ƙarshen a cikin alhamza guda biyu inda yake sun haɗu. Idan ya zamo wasulansu sun bambanta, in ya zamo wasalin ya bambanta, to haka ɗin shi ya fi ɗauko, shi ne abin da ya fi ɗaukaka. Ma'ana wanda ake nuni zuwa gare su da lafazinsa ma su ne nafi'u da bamu tafsirin da Abu Amr ibn al-Ala'i, to su suna tafsirin alhamza ta biyu. Idan alhamza biyu suka haɗu ya zamo ko wasalin nasu ya bambanta. Ina misali kamar na cikin suratul hujurat, wa in da'itani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila ila amrillah. To ana alhamza bi sun hadu ta farko mai fata, ta biyu mai kasar. Ga wajen nafi'u a kira'an nafi'u da ta ablamin kasiri da Abu Amr ibn al-Ala'i, sai su yi tafsilin alhamza ta biyu ita ce ta ila, su mata fadariya hatta tafi a ila amrillahi. Kanan kuma kamar kullama ja'a ummatar rasuluha na cikin suratul mu'minun, shi ma alhamza ta biyu ta ummatan sai su yi tafsilinta su mata fadaruwa. Da an kawo wannan a matsayin misali, hakanan na cikin suratul a'raf, awalam yahdi lillazina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha an law nasha'u wasabnahum. To shi ma alhamza ta asra'un sai su yi tafsilin ta su mai da ita wajen wab. To hakanan kuma na cikin surati Al-Anfal, ko na suratul Al-Anfal, fam darana hijarata min as-samaa'i yawitina yawitina bi azabin aliyyin. To shi ma kalmar alhamzar awitina din sun yi tafsilin ta suka yi mata fadariya. Fam dir alaina hijarata min as-samaa'i yawitina bi azabin aliyyin. Ya zamo iri biyu kenan. Kace wannan nau'o'in guda biyu suhila akan yi tafsilin su kamar ya, idan ya zamo alhamza da ta gabata, alhamza ta farkon mai kasara ce, ko kuma kamar wawi idan ya zamo alhamzar ta farkon mai ramma ce, kamar na sha wasa banahu. A nau'i biyu daga cikin irin wannan haduwa alhamza an musanyo daga gare su sai su yi ibdali, wato su yi fadar wawin cikakke ko fadar yar cikakkiya. To ba wai zara tasili ba a karkatar da fadar kamar wajen alhamza, a'a a kawo wawin cikakke kamar na ya sha wila wi, wannan wawin to da shi ake sosai. To kamar ya wato wasu da yawa daga cikin magwaita suka ce kamar anan, wato a mai da ita kamar ya, to haka din ya fi kiyasi wajen fita ya da diman ya sha ila siratin, ba kamar yadda mafi yawan duk makarantar mu suke tafiya a kai ba, ko ya diman ya ila siratin mustaqim. To daga mafi yawan makaranta, to ana musanyo wawi, ana musanya wannan alhamzar ta ila ta koma wawi, shine abinda aka karbo daga mafi yawan makaranta. Amma ya din shine yafi wajen kiyasi, ta fuskar kiyasi, to amma ya din ya fi tunda mai kasara ce, gashi kuma gaban ta fata ne, shi yasa mai din ya fi ta fuskar kiyasi. Amma kuma ta fuskar yanda aka karbo daga mafi yawan makaranta, to ana mai da ita wawi. Kowanne daga cikin makarantar nan duk masu yin tafsilin alhamzan nan ta biyu, daga wanda yake sun gamu akan yanda za a yi tafsilin, ko wanda yake samu saɓani to suna yin tafsilin ne in ya zamo a halin wasulu ne inda yake aka dore da karatun amma idan ya zamo za a fara ne da ita alhamza ta biyu to za su fara da ita ne a matsayin ta na alhamza mufassila yana mai bayyana cewa alhamzan nan alhamza ce to anan sai bayanin akan abu guda biyu da ya faɗa a baya shine ibdali da tafsili me ya bambanci tsakanin ibdali da tafsili to shine bayanin sa a wannan baitin yace wal ibdalu shi yin badali maharu shi a kawo tsantsar wasalin da aka harafin da aka musanyo yanzu misali kamar annaman nasha wi din a fada ka a fili cewa kamar wauce wadda take mai kasra a fade ta sosai dinta wanda ko aka yi tafsili ma'anar yin tafsili shine a fada alhamzar tsakanin alhamzar wal harfu allazi minhu ubdila da kuma harafin da aka musanyo da gare shi shi yasa misali in ana aka ce tafsili za a yi sai a fada in an ce tafsilin wato da wau za a yi sai a fada ila da tsakanin alhamza da wau ya haɗi man ya sha wila a fada ba wau tsantsa ba ba kuma alhamza tsantsa ba ya haɗi man ya sha wila siratin muttaqin to a to ushkila wanda aka lazimin hu ushkila wanda ya masa wasalin sa kamar yanzu misali wannan da yake kasra ce sai a ce ya kenan tunda ya ta dace da kasra ne ko kasra ita ce ha wasalin ya to